tawaziru kukeji mbale.
JP with the vibes.
Akateka na marakso mbabu ya rafada. Amani kama nafada na jadada. Kete tataya kete maivalida. Kete sinadari kudaba mangeda. Tabarata, yaya alkawarina, kimminerana, kinture magiana, ya kikabana, yankeci agabana, masoyiya san kina so.
Nazo in ba hakka balik kafani
hasken zuciya ta hasken ruhi na jiki na gaban hakali na so dauki waya da magana zan miki komai tuna miki sansar kauna ki dauki batuna ke ce lelen zamina
haba na san kinji.
It's crazy how we look you on support it on my vibes that is love from above. Doesn't matter how we fall, is it heavy you're asking. I don't know, it's a feeling, it's a beautiful appeal. Doesn't mean you got a bill.
Atata barata, yaya alkawarina, kimminerana, kinture magiana.